sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Arzikin banu Adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi fargitar kuma kane kurama a fashi shi ya sauka rayaye duniya a kushi bangwari tsara bar arzikin halittu kauda bara mai karfi janjabin fatattu katawo da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ba aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamu da zaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki rarraba ka bai kowa na kane ma aiki kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa dege ne kwatan kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu ya rake ba shi kirinka kai ne da yan ka kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da hulka waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in ka ji shi roka ka wuce dukkan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sa bai ne bai zuwa da zuga lafiya ubangiji ma kai nake wadege damar makamai ne bai shiri da wasa bin gida mu zan sa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyar sa ba shi ko da mai nema in gwace shi sa
kai ban da tayi na barka da wannan yanayi
dai na ambarka ka dai malama Grace yanayin corona ta koro mu
kash corona ta koro mu wannan corona Allah ya sa mu ga bayanta dabara suna kara yin muni
wallahi kan ubangiji Allah ya kore mu na ita
amin amin
makon da ya gabata muna bada labarin yanda ake shiga shaguna ana layi ana to yanzu an kai lokacin da baka da izinin zuwa amma balle kai layi wannan dokar hana fitan da aka sa da nufin dakile wannan cuta ta ga ko da rashin lafiya kake yanzu a waɗansu jihohin ƙasar nan sai dai ka kira hukuma ce za ta ba ka izinin fita ko kuma ma za a zo a dauko a kawo maka maganin ko kuma a yi hikimar da likita zai ganka ba tare da ka fita ka bar gidanka ba don gudun cigaba da yaɗa wannan cuta
kwarai da gaske ke ni ke san abin da kawai ya bambanta min da zaman gidan yari da nake bi ne kawai saboda ina dan samu ina kiran waya ina kallon labarai da dai sauransu amma bayan shi to Allah da ya kyauta
Allah ya kyauta
amin sunna amin
kaga kamar yadda muka faɗa makon da ya gabata bayan da jamhuriyar Nijar ta bada wannan umarni wata take faɗan cewa to ga su ana aure ana menene kaga anan akwai waɗansu da suka shirin yin aure a sabbin da ta gabata sabili da wannan doka da aka bayar ta hana kusantar mutane sai suka fita kan titi ba kowa kan titi dai suka sa riga da ango da amarya wani kuma alƙalin da zai daura musu aure ko kuma zan ce pastor ne shi kuma yana can daga nesa ba su daukar hoto kuma suna can daga nesa kowa dai daga nesa kan titin Allah
abin
mutane suna ta
wallahi
mutane suna ta kallo ta taga dai kawai dan kar a fuskanci tunda an yi auren mutane to a yau dinnan da muke magana da kai ga jerin auren da kima muna nan da su waɗanda a can gida dai ban tsammani za a fasa ba
a ina gaskiya
ko kuma za a dauki matakin nisantarwa ko kuma nisantar mutane sabili da wannan lamari ba da tazarar nan da ake magana
lalle kan yana da wuya gida saboda ke san to abubuwan ko can din ma naji gwamnatoci da hukumomi suna ta wato bada irin wannan wato gargadin duk da yake akwai turjiya musamman a bangarori daban-daban musamman shugabannin addini da suke da fahimta iri daban-daban dangane da wannan al'amari to abubuwan da muna da fatan dai Allah ya haɗa kanmu al'umma kuma a gano dai musu wato matsalolin wannan kuma Allah ya bada hanyar da za a magance wannan al'amari
amin amin kaga kamar yadda muke faɗa a ƙasashen mu na nahiyar Afirka yakan zama da wahala mutane su kiyaye wannan dokar wani labari da aka bayar kamar almara da gaban dariya gaban tausayi wanda domin ƙetare wannan dokar hana fita din nan wani kuma ce zama ajali sai ya je kamun kifi an sa dokar hana fita din ya kiyaye ta ya tafi kamun kifi can kuma kada ta je ta haɗe shi
subhanallahi to ake ji abin da
sai ya kasa yau
to ubangiji Allah ya tawo ki na ga yanayin ga ya taba ki yau duk da dariyar nan da aka sani da yake yau dai babu ta dai irin haka din dai sai ku sa na ta a bari ya huce dai ba ai dariya ba to Allah dai ya sauke Allah ya kyauta ki sa ai yanayi ya kai yanayi Allah dai ya kyauta ya mun sauke
yanda ya kai yanayi wannan
ai baka sani ba ni nake faɗa nake ce ni in akwai ma wanda wannan lamari ya fita da mashi hankali kila ni ke ni wato baka san yadda wannan lamari yake ta da mu hankali ba ina tunanin likitoci idan ka gani abin tausayi akwai waɗanda sun riga sun aje aiki da dadewa da suka ga yadda ake mutuwa da wannan suka ce su ba za su tsaya suna da kwarewa su tsaya su ga ana mutuwa ba akwai waɗansu daga cikin su suka fita domin taimakawa kuma ya zama ajalin su abin akwai yana da tsotsa rai kwarai da
gaske
to kaga kuma masu hali baiwa a Najeriya ma ga sunan masu hali suna ta babba da gudunmuwa na taimakawa a tasashen na to matsalolin mu a Afirka suna da yawa aka zo aka kara da wannan corona da sanyin na abun akwai tashin hankali kwarai da gaske
wallahi abinda kawai ya kamata dai yanzu abinda hukumomi suke magana yanzu ba wai ba a riga an ka samu maganin cutar ba saboda haka yanzu kila za a ce mataki guda ne suke ta bada umarni shine a bada tazara
haka yake haka yake to bari mu bude wannan babi gaisuwar fata alheri da jajintawa ga wanda yake bada gudunmuwa kwarai da gaske ga shirye-shiryen sashen Hausa wato Pastor Yohana Buru domin rasuwar matarsa Grace Isaac Buru wadda
Allah yi wa rasuwa ranar Alhamis din da ta gabata.
Lalle an yi babban rashi, kin san Pastor Yohana wato mutum ne wanda yake aboki ne ga duk kamar da kike ji an ce wato daukacin sashi Hausa na muryar Amurka, dan fafutuka ne na samar da zaman lafiya matashi ne da yake gogurma ya ganin cewa wato an magance irin matsalolin nan ta wato sanya ma matasa irin tsatsauran addinin kiyayya da juna saboda bambance-bambance ko su abubuwa haka. Saboda haka muna jajanta ma Pastor Yohana kuma muna fatan Allah ya bada hakurin jure wannan rashi.
To amin kuma amin, yayin da ake wannan kara jaddada wannan bada tazara tsakanin jama'a, ga waɗansu auren da ke da za a yi yau. Aure tsakanin Balaraba Yalwati Garba Leko da angwanta Banda Alhamdu wanda za a daura mu auren nan a yau a tabar a majami'ar Ekwa da ke Fika Zaria. Sai kuma Jennifer wato Mama Jona kenan, ita ma yarta za ta yi aure mai suna Jennifer da ake kira Mama Juris, ita kuma za a daura mata aurenta ne da Samuel Benga Jeto a majami'ar Apostolic da take titin Rampam a cikin gari. Sai kuma Pastor Yahaya Lawal shi ma za a yi auren Esther wadda ake kira Dina Yahaya Lawal, wato Yahaya Lawal dan kungiyar Bazata kenan, ita kuma za ta auri angonta shi ma Pastor ne Pastor Zakaria Kwanga Kidawa. Su za a daura auren nasu ne a majami'ar Ekuwa ta daya da ke kan hanyar titin Federal Secretary da ke tudun wadajin. Duka waɗannan auren da ke yau ne za a yi su, duk da yake ana jaddada batun ba da tazara din nan domin dakile yaduwar cutar corona virus. So sai a yi a hankali ko
ai gaskiya kam ni ma dai anan fatan alkhairi ne da kuma fatan Allah ya bada zaman lafiya ga shugaban kungiyar yan jarida ta jihar Zamfara, wato ta Najeriya kenan, reshen jihar Zamfara, Comrade Abdulrazak Bello Kaura, wanda shi tuni ma ya riga ya angwance da amaryarsa Hajiya Farida Salihu a ya gabata. An riga an daura auren a masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, kuma muna fatan Allah ya bada zaman lafiya, amma dai a bada tazara.
Eh, a bada tazara, Allah ya bada zaman lafiya da gurin zaman tare. To bari mu rera musu wannan waka ta Abbari.
Eh, gaskiya kam.
Yeah.
kamar jin kike nuna su ba yan ya su suke tauna shi ya ba ta fada sunna kike almai kyauta ni ya
Anguna data alaba da zaman lafiya ci da kuma hakurin zaman tare to bari mu ci gaba da wadannan wasiƙu da suka shigo hannuwan mu wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Mubarak Aliyu Banga da kuma Haruna Loki Baraduwa ko Allah ya sa na faɗi wannan sunan daidai wasiƙar haɗin gwiwa kenan suka ce assalamu alaikum fina a bari ya huce da fatan kun tashi lafiya bayan haka dan Allah muna so ku mika mana wannan sakon gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin garin Banga Alhaji Abubakar Garba da Abubakar Lawali Usha Banga da Abdul Madalib Mande Magariya da Ahmad Salihu Kauran Namoda sai Hafizu Balarabe Gusau da injiniya Tasiu Atahiru ko saka jiki ne ko saka jiki ne kai ka sani ina ga wajen garin ku ne
ba sani ba
to ko saka jiki ne ko saka jiki ne dai
ina tunani kina saka jiki ne ko saka jiki
to saka jiki da wari malam bare zuwa da ba maina hammani bomo tuwa sai sani diga dan jihar maradi da yusuf malam ali daga karshe suna gaida lawal bini hambal mk dan sulba
to Allah ya sa ji sakon da yake hannu na shi kuma ya fito ne daga wato Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato inda tace tana gaida Zainab Babaji ta sashi Hausa na muryar Amurka oh hadda ke malama Grace lamba ce ta haifi tace da Grace Alheri Abdu ta sashi Hausa na muryar Amurka kuma tace amma a Jos sannan da Aishatu
na muka yi wayo
da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi sai Maimuna matar Aliko Auta Kafinta Yalwa sai mamar Fatima Musa Wada Barikin Ladi da kuma wato Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da sannan da babanta Alhaji Musa Wada Barikin Ladi da kuma Hafsat matar Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara to hadda nima lamba ta fito ta ce da nima
yawo
to ta ce da fatan sun ji kuma suna nan lafiya mai gaishe su Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato
to kuma dalla daga Fatima je kuma sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Bashir Abubakar Kare Allah ya sa faɗi wannan karen daidai yace salam biyoyi Hausa ina so mika wannan sako na bari ya huce zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar Usman Manika Mai Ruwari da Shamsuddin Mahmud Targi da Lawal Zazzau da Abubakar Malam Kare da Hassan Mai Kemos Kare da Bako Mai Shayi Kare sai kuma Hassan Sirius Kare da Malama Debora Mai Abinci Kare da Umar baban yaya sabon gida da Bala Coach Kare da Adamu Muhammad Mai Nasara da Suleiman Gurgu Tela Mata to shi ba dike ba a wani tela ajab yace mun wai da a ce dinki maza ya koya tintini ya bugar dan saboda ku maza ku kai dinki guda daya
a wallahi sai ya mutu
ba a saki ganin ku sai bayan shekara 10
sai ya mutu lallai san
da fatan an tashi lafiya
to madalla sai kuma sakon fatan alkhairi na gaba shi kuma yace zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa yace wallahi ina son ku isar mana gaisuwa ta
daga
yana son mu duka yace ga sakon fatan alkhairi zuwa ga Badaru Mai Gonjo kasuwar Jimeta sai Nasiru dan malam mai gyaran waya Hayin Dogo Samaru Zaria sai kuma mai gidansa Alhaji Abubakar Baba Samaru Zaria sai Alhaji Mu'azu Gaya director Famous Escort Samaru Zaria sai sarkin samarin zazzau wasaddaunan Samaru Alhaji Bello Saidu sannan sai ya Uwais mai gyaran waya hayin dogo Samaru sai kuma Honorable Muhammad Usman shugaban karamar hukumar sabon garin jihar Kaduna sai Alhaji Kabiru Walin Samaru chairman NATO Samaru sai kuma Gidado Adamu chairman NATO flyover Kwangila Zaria yace daga karshe sai Alhaji Babangida Jafar chairman NATO Kaduna State wannan fata alkhairi ne daga Dalhatu Manjos Gobir Samaru Zaria jihar Kaduna Nigeria
to sai kuma wannan gaisuwa a bar Yahuti da ta fito daga hannun abokin aikin wakilinmu dake Benin Nyame Sule Mumuni Barma yace gaisuwa a bar Yahuti zuwa ga Alhaji Yakubu Sarkin Baki a garin Murya jihar Damagaram da Mamadu Ons da Jafa sarkin yaki da mamman dan doki da mamman dan fulani a binnin kunni sai Abdulrahman mai fula a binnin yamai da Maryama magaji a matadi Allah matadi
ni kan da ban taba yi ba
to kai ku ba makwafta bane
a ba makwafta bane ai ban gaskiya ban san ku makwafta ne ban san dashi ba
to Allah ya sa mallan sila na mun fadi wannan daidai da Tsayabu Sanda Atajai Tahu da Mustafa Mato a Jifa eh Hamidu Kalala buwa jihar Jifa da fatar an tashi lafiya
Allah ya sa ni ma dai sai ni ji kamar wani yare kike yi ba Hausa ba malama ga gaskiya ya kuma wannan sakon gaisuwar fata alkhairi na Abar Yahuce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a zuwa ga Usman Mainika mai ruwa Road Funtua sai mai nasara Nasarawa Funtua sai Fa'ilu dan Ladi Mahuta sai Alhaji Safi'u Madawaki Inono sai engineer Alhaji Bilyaminu Muhammad to Albaba Katsina kenan sai Alhaji Hassan Kabir Usman Kofar Soro sarkin dawakin tsakar gida sai kuma Hajiya Abu yar Fulani dake Kofar Soro Katsina sai Muhammad Habibu Abubakar Gombe sai Honorable Alhaji Safi'u Madawaki Inono da kuma yace jama'ar garin Damari dake karamar hukumar birnin Gwari ta jihar Kaduna gabaki ɗayan su to Allah ya sa sun ji
da kuma fatan an tashi lafiya aka ce na san yin da aka ce komai kirkin ka baka ga kasuwa da gaisuwa ko
na gaskiya ta wallahi da sai ta ce ta bari
yawa to sabili da haka din mu dauki wannan wasika ta kace ga dai wasiku nan to bari mu rufe wannan babi da wannan wasika daga hannun Umar Bakal Magariya Kitari yace zuwa ga filin a bar Yahuce dan Allah ku isar mana sakon gaisuwa ta zuwa ga Husaini Abba Dambam Husaini Abba Dambam da Usman Kasim Kiringim da Musa Maina Kadilwa Abubakar da Dauda Hudun Guru da Lawal Ezzazzau da Umar Abdullahi Gambaki da kaka ko Gambaki ne ko Gambaki ne da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da babana Alhaji Mikiya Wasakal da baba gana Alhaji Dabuwa da Isa Jikan mai sage sai Kadora Digaga da Sani Diga da Amina Buhari Auna to Amina ke ma lambar kita Amina Buhari Auna ta BOA Hausa da kuma Ibrahim Ka Almaci Garba na BOA Hausa to duka a madadin su duka muna godiya da wannan gaisuwa da fatan an tashi lafiya
Oh, my God.
to na sani na ganka kana ta murmushi kace mun samu tsaraba daga barikin Ladi.
Naji alama kaman Fatima Musa wada tana so ta hada mu fada da nufawa ni dai ba ruwa na labari kawai.
To ai shi yasa nake gare kai kun fi kusa.
Ato watu labari na tabayar watu akwai bandariya watu irin wani wata mata ce haka wani banuke ne yana zaune da matarsa to irin bayan an abin nan to irin sai shi banufin ina ga matar ko tana da matsalan aljanu din nan haka suna taso mata sai ya dauke ta haka ya kai ta zuwa ga malami to malamin ya zauna sai ruqiya sai aljani ya bayyana sai aka fara magana da shi sai malamin ya ce to ina so ka fita daga cikin matan nan sai aljani ya ce eh to na yadda zan fita amma zan koma cikin jikin mijinta ai in ga miki ko ai mutun nan take in ga miki sai ido ne kamar su zubo ai yayi turutu mai gida ki a to sai ya nuna ya girgiza kai nuna malamin gaskiya to shi fa yana dan adawa da wannan magana to shine sai dai malamin sai juya ma aljani ya ce a a ba mu yarda da wannan sharadi naka ba ba za ka koma cikin jikin mijinta ba sai aljani ya ce sai ya ce a a ya dai dage akan siya ko ya ce shin me yasa kake so ka koma cikin jikin miji ya ce ina so in koma ne saboda bai sallah
a
a to to sai mallan sai ya juya sai tambaye mijin sai ya ce kai ka ji abin da aljani ya ce shin gaskiya ne abin da ya faɗa miji ya riga ya tsorata sai ya faɗi gaskiya ce eh wallahi in don gaskiya ya faɗa sai ya ce to shikenan sai ya ce ma aljani na aljani ya ce to karka shiga cikin jikinsa tukunna ka koma gefe kusa ga gidan kai tsaye kai ka zauna duk sanda ka ga bai sallah ba to yi tsalle kawai ka shiga cikin jikinsa sai aka je da
wannan
eh sai aka je da wannan rijejeniya in ga yake a irin bayan ɗan kwanaki sai matar ta kira malamin sai tana ce mishi Allah gafarta malam ina godiya kwarai da gaske sai ce mata halin ake cikin labari sai tace ai yanzu mai gida shi yake bude masallaci tunda sai ya riga kowa masallaci kowace sallah kullun yana masallaci ba aljari kada shiga jikin sa
ya ibada dole to kaga wannan corona wanda bai ibada ma ya hau ibada
dole
wato ya haka ce me ake cewa
wuya ita ke sa a cire wando a wuya
to wannan Allah ya raba mu da wuya da abinda zai cila samu wannan cila su ibada
wallahi kar amin don kin ga dai yanzu ita alwallahi yanzu dole tara nan ana ta yanzu bakin hawa
kana ma magana
a
yanzu wannan da aka ce kowa ya zauna a gidan nan galibi ba abinda ake yi dai kallon tibin nan fa dai ana kallon tibin nan ne dan a san abin da duniya ke ciki amma duk wani abu nan nishadi da dai ka sani irin su kallon su fina fina da zuciya nan ba nan take ba
a ba hannun take
ba kowa yana neman ya ne zai yi rayu ne kawai
a kware da gaske kuma ai dole ai duke zan ji yadda aka yi musamman mutanen mu da ke da riko da addini dole a koma ma Allah da musulmin da Kirista dole a koma ma Ubangiji don wannan ta huce hankalin wani likita ko wasu masana
eh wannan bala'i ne daga Allah
sai
kuma ki kadai ne zai yayi
kware da gaske kware kuwa
da fata Allah zai yayi mana wannan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke mana fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da kuma Allah ya sa mu ga bayan wannan corona
to amin
baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hanki za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Africa and Yami, the Sherpa.